Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 11 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Litinin, masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi, yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. A yau Litinin, shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce janyewar Rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi daga kogin Bahar Aswad da hare-haren Rasha akan wuraren ajiyar hatsin Ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa. A yau Litinin ɗan kazalika, shugaban Amurka da na Vietnam sun ƙulla yarjejeniyar inganta hulɗa tsakaninsu.
To kamar yadda kuka ji a kanan labarai a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar Morocco a ƙarshen makon da ya wuce ya haura 2,000. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da ministan hulɗa da ƙasashen waje na Najeriya Ambassada Yusuf Tugga a kan irin guzarin da Najeriya ta samu a wurin taron ƙolin ƙungiyar ƙasashen G20 da aka yi a ƙasar Indiya da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya halarta. Sannan za mu kawo muku rahoto a kan matakan da ƙwararru ke gani ya kamata a ɗauka wajen kawar da tasirin sauyin yanayi. Al'ummomi a Najeriya ma na ci gaba da yin tsokaci a kan yadda za a shawo kan matsalar.
Ai faɗakarwa ce ta samu cikas. Matsawa ana yin ta yadda ya kamata, daidai yadda lokutan da suka dace. Ba shi yiwuwa a ce a ci gaba da sare itace a rayuwa a haka kuma rayuwa ta inganci.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin, masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi, yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukansu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. Gwamnatin ƙasar ta ce tawagar masu aikin ceto daga ƙasashen Birtaniya, Spain, Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun shiga aikin a ƙoƙarin da ake na tona kuraguzan gini a ƙauyukan da ke kan tsaunuka. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.8 ta afku ne a daren Juma'a, inda ta raunata aƙalla mutum 2,476 baya ga waɗanda suka rasa ransu. Ma'aikatar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce nisan girgizar ƙasa ya kai kilomita 72 kudu maso yamma na Marrakesh. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa mutane 300,000 ne girgizar ƙasar ta shafa, wadda ita ce girgizar ƙasa mafi girma da ta afku a Morocco cikin shekaru 100. Ayyukan ceton sun riƙa tafiyar hawainiya. Wasu 'yan ƙasar ta Morocco kuma sun riƙa bayyana wa ta kafar sada zumunta na zamani cewa gwamnati ta riƙa hana masu aikin ceto shigowa ƙasar domin taimakawa. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya ce gwamnatinsa a shirye take domin bayar da dukkan wani taimakon da ya dace ga ƙasar ta Morocco. A yau Litinin, shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce janyewar Rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi ta kogin Bahar Aswad da hare-haren Rasha akan wuraren ajiyar hatsin Ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama. Da yake magana a yayin zaman hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva, Turk ya ce tashin goron zabin da farashin kayayyakin abinci ya yi ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kubce musu. Ya bayyana musamman halin da ake ciki a Somalia, inda ya ce ƙasar da daɗewa ta dogara ne da alkama da take samu daga Ukraine da Rasha, inda wargajewar yarjejeniyar fitar da hatsin ta zame mata babbar matsala. Yarjejeniyar fitar da hatsin ta kogin Bahar Aswad da ta ba Ukraine dama fitar da hatsi ta kogin na Bahar Aswad. A watan Yuli, Rasha ta fice daga yarjejeniyar, inda ta yi korafin cewa ba a mutunta yarjejeniyar ba.
To kafin ku ji ci gaban labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Morocco ya haura 2,000 biyo bayan girgizar ƙasa da ta auku a yammacin ranar Juma'a. Gine-gine da yawa sun lalace, yayin da waɗanda suka tsira suke kwana a waje saboda fargaban faduwar gidaje a kusa da su. a halin da ake ciki dai ana sa ran isar taimako ta kowane bangare. Gasar Fil Hashim Gumel da fasarar rahoton Arash Araba Sadi.
Kamara ta dauki hoto a daidai lokacin da girgizar kasa mai karfin maki 6.8 ta afku a kasar Morocco yayin da wani mutum ke tserewa ta cikin baraguzan gine-gine. Wannan al'amari dai ya zama ruwan dare ga magari a ranar Juma'a da ta gabata yayin da girgizar kasar ta afku a sassan wannan kasa dake arewacin Afirka. Kafar yaɗa labarai ta kasar Morocco SNRT ta fitar da hotunan motoci da baraguzai suka afkawa, inda ya bayyana kalubalen da masu aikin ceto ke fuskanta. Yawancin barnar da girgizar kasar ta yi a yankuna masu tsaunuka ne, inda tuni mazauna yankunan suka fara binne garawakinsu tun ranar Asabar. Kuma yayin da 'yan kasar Morocco da 'yan yawon bude ido da suka ziyarci kasar suka shiga aikin taimakawa da jinya asibitocin yankin. Sarkin Morocco Muhammad na shida ya umar sojojin kasar da su haɗa ƙungiyoyin bincike da aikin ceto, kuma ya yi kira da a gudanar da addu'o'i na musamman a ranar Lahadi a masallatai. 'Yan kasar Morocco da dama na kwana a kan tituna saboda fargabar girgizar kasar da ta ruguza gidajensu da tuni suka lalace. Amurka da sauran kasashe sun bayar da goyon baya ga gwamnati da al'umman Morocco.
We reached out immediately to the Moroccan government, made very clear to them that we are prepared to assist in any way that we can.
Mun tuntuɓi gwamnatin Morocco nan da nan, kuma mun bayyana musu cewa a shirye muke mai taimaka ta kowace hanya da za mu iya. Muna da hukumar raya kasashen duniya ta Amurka wacce ke kan gaba a ƙoƙarinmu na haɗa kai, kuma muna jiran jin ta bakin gwamnatin Morocco ta yadda za mu iya bayar taimako mafi yawa. Amma muna bin diddigin wannan a tsanaki, kuma zukatanmu sun tafi ga al'umman Morocco da suka fuskanci wannan mummunar girgizar ƙasa, kuma a shirye muke mu taimaka ta kowace hanyar da za mu iya. Ga waɗanda ke rayuwa cikin bala'in, ƙoƙarin da gwamnati ke yi bai tafi a banza ba.
Authorities are doing their best, and even like in the Atlas Mountains where people lost their lives and where
hukumomi suna yin iya ƙoƙarin su har ma a cikin tsaunukan High Atlas inda girgizar ƙasa ta fi kamari. Suna ƙoƙarin taimakawa, kuma ina da yakinin cewa mutanen Morocco da al'umman mu za su iya hada kai mu ci wannan bala'i. Kasar Morocco bar ta fuskanta irin wannan girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ba tun shekarar 2004, lokacin da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 ta kashe da mutane fiye da 550 a ɗaya daga cikin yankunan ƙasar masu fama da talauci. Girgizar ƙasa mafi muni a Morocco a wannan zamani ta faru ne a shekarar 1960. Ta lalata mafi shaharar wurin shakatawa na Agadir tare da kashe akalla mutane 12,000.
A gaida Sarfil Hashim Gumel, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
A yau Litinin shugabannin Amurka da Vietnam suka kulle da jijiyar inganta hulɗa tsakaninsu, suka kuma tattauna game da inganta sha'anin zuba jari da kirkirar sabbin hanyoyin ci gaba. Da yake ganawa da shugaban Vietnam Vo Van Thuong a Hanoi, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana akan zurfafa haɗin gwiwa game da kalubalen da suka fi muhimmanci ga al'ummominsu. Ya ƙara da cewa abin sha'awa ne matuƙa ganin irin ci gaban da aka samu. Shugaban Thuong na Vietnam ya kira yarjejeniyar a matsayin abin tarihi da ta buɗe wani sabon babi. Tun da farko shugaba Biden sai da ya gana da Prime Minister Pham Minh Chinh, inda suka halarci wani taron kasuwanci, inda shugaba Biden din ya tattauna bunƙasa haɗin gwiwa da ƙasar ta Vietnam. Jami'ai a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗa a yau Litinin cewa wani banda ya tarwatsa ya kashe aƙalla soja guda, ya kuma raunata mutane da dama da suka haɗa da farar hula. Harin bom ɗin ya kaikaici wata tawagar jerin motocin sojojin Frontier Corps ne a Peshawar, babban birnin yankin Khyber Pakhtunkhwa mai iyaka da Afghanistan. Jami'in 'yan sandan yankin Muhammad Arash Khan ya shaida a manema labarai cewa sojoji 6 da farar hula 2 na daga cikin waɗanda suka samu rauni a harin. Ƙungiyar Tehrik-il-Taliban Pakistan ko kuma TTP a taƙaice ta ɗauki alhakin kai harin, ta ce ta yi kwantan ɓauna ne ga jerin motocin ta yin amfani da ababen fashewa na gida. Ƙungiyar wadda ake kira da Pakistan da Taliban kan kai hare-haren bom JPJP da sauran hare-haren ta'addanci a yankunan da ke kusa ko kuma akan iyakar mai nisan kilomita 2,600 akan iyaka da Afghanistan da kisan ɗaruruwan mutane yawancinsu jami'an tsaro.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Bayan kammala taron kungiyar kasashen G20 masu karfin tattalin arziki a duniya a kasar India, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana kan hanyar komawa gida. A wata hira da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi da ministan hulɗa da kasashen waje na Najeriya Ambassador Yusuf Tuga, ministan ya bayyana irin tasirin taron ga Najeriya.
Mun samu sanya hannun jari daga wurin manya-manyan kamfanoni na India, kusan ana magana za a sa dala biliyan kusan 14 a cikin Najeriya. Domin bunƙasa masana'antu, wasu dama suna da hannun jari a Najeriya za su ƙara faɗaɗawa ne, wasu kuma sabbi ne za su shigo ta fannin noma, ta fannin kimiyya wato na zamani na yanan gizo, information technology, ta fannin sama da ƙarfe da makamantansu, abubuwa da dama da ba da wutar lantarki. Saboda haka abubuwa ne da Allah ya jan suka yi za a ga canji a Najeriya aina.
To a daidai lokacin da ake farin cikin cewa za a zo a saka jari, shin wani tabbaci kuka baiwa masu saka jari na akan matsalolin tsaro da wutar lantarki da yakan kori masu saka jari daga kasashen waje?
Eh, to dadin abin shine India ba kaman wasu kasashen ba ne. Akwai 'yan India wanda suke da hannayen jari a Najeriya tun dama can. Saboda haka sun san yadda Najeriya take, sun san kuma cewa ba ko ina ne ake da matsalan tsaro ba, sannan kuma sun san irin matakan da ake ɗauka na tabbatar da zaman lafiya da magance wannan matsaloli da muke fuskanta. Akwai abubuwa da dama da aka shirya ake yi a wurin matakan tsaro. Saboda haka sun yi amanna da wannan, kuma suna ganin cewa Allah ya za a yi nasara.
A fagen diplomasiya, wace irin ganawa da shugaba Tinubu ya yi da takwarorinsa na kasashen waje wanda ya bai wa Najeriya kima da darajar cewa lalle za ta rika faɗa aji?
To na farko ma dai tukuna shi wannan taro da aka halatta na G20, mu ba ma cikin wannan kungiya. Ganin takun shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sa har ma aka gayyace shi cewa ya zo a matsayinsa na baƙo. Kusan kasashe tara ne aka gayyata su halarci wannan taro. A Afirka kuma kusan mu ne ƙasa babba wanda ita tar Afirka ta kudu take cikin kungiyar G20 din tun dama can. Mu kaɗai ne kusan babbar ƙasa da aka gayyata zo ta halarci wannan. Saboda haka kuma an samu dama inda shi shugaba Bola Ahmed Tinubu a jawabinsa ya ce, to dama can ya kamata a ce ita Najeriya tana cikin wannan kungiya, saboda Najeriya ita tafi kowace ƙasa, sannan kuma ita Najeriya ita ce ƙasa da tafi kowace girman tattalin arziki da girman kasuwa. Saboda haka tunda an ce wannan taro ne kuma kungiya ce ta gyara tattalin arzikin duniya baki ɗaya da kuma kulawa da al'ummanta, ya kamata a ce ƙasar da tafi kowace girman tattalin arziki da kuma yawan al'umma a ce tun dama tana ciki. Saboda haka mun yi farin ciki da aka gayyaci tarayyar kasashen Afirka wato AU suka zama mamba na wannan kungiya, amma ya kamata kuma bugu da ƙari a ce ita ma Najeriya an gayyace ta ta shiga wannan taro.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan hirar, yanzu kuma sai batun sauyin yanayi. Duba da yadda illolin sauyin yanayi ke barazana ga kasashen duniya duk da faɗi tashin da suke yi wajen magance shi, masana harkokin kare muhalli na ganin akwai buƙatar mahukunta su sake lale wajen tunkarar lamarin. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashe ke fama da matsalolin sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa, fari da sauransu. Wakilin muryar Amurka a Sokoto, Muhammad Nasir, ya aiko mana da wannan rahoton.
Yanzu haka wasu kasashen duniya kamar ƙasar Girka, Brazil, Bulgaria, Pakistan da dai sauransu na fama da matsalolin da ambaliyar ruwa ta haifar, abinda akasarin masana suka ta'allaka ga illolin sauyin yanayi. A Najeriya ma wasu yankuna sun fuskanci irin wannan matsalar ta sauyin yanayi, kamar yadda wasu rahotanni suka nuna ruwan sama sun yi sanadin salwantar rayuka a jihar Kebbi, yayin da zaizayar ƙasa ta halaka wasu mutane a Abuja da dai wasu matsaloli a wasu sassa na kasar. Da daɗewa ne kasashen duniya ke faɗi tashi wajen ɗaukar matakai na magance wannan matsalar ta sauyin yanayi, wadda wasu ayyukan da mutane ke yi ke rurata kamar saran itatuwa barkatai kunar daji da dai sauransu ko a makon da ya gabata shugabannin kasashen Afrika sun haɗu a Kenya akan wannan matsalar ta sauyin yanayi kuma matsalar da suka yi ita ce ake saran ta kasance matsayar Afrika a babban taron da aka shata yi na duniya akan sauyin yanayi a watan Nuwamba na wannan shekara a hadaddiyar dawlar Larabawa to sai dai masana kare muhalli na ganin cewa akwai sahihan hanyoyi da suka fi dacewa a mayar da hankali akan su muddin ana son a samu nasarar fafatukar da ake yi a wannan haujin Dr. Yusuf Isa masanin kare muhalli ne a Najeriya
wani lokaci sai a bar jaki ana bugun taiki babu laifi don kasashen duniya sun hadu sun hito da tartibayyan hanyoyi wannan zabi amma ainihin magana inda gizo ka saka wallahi sai an dawo grassroots sai an dawo karkara domin mayyawancin wurere up bottom approach aka ba harkar muhalli daga sama ayo kasa sai da koda aka kawo kasa bata ma san abin da aka yi ba amma da an taho kasan hakim mai daga tai ayin kokari a jawo musu a gwada musu irin illa da al'amura da abinda al'umma suka yi ga muhalli yake haifar suwa kuma a tallahe su musamman irin Najeriya ba za a samu irin cimma manufar da aka bukata ba
har wayau masana muhalli kamar Dr. Dan Asibi Umar ba ganin cewa akwai batun sanya gaskiya ga fafatukar da ake yi akan kare muhalli kafin a samu nasarar ta
ai dama saboda gwamnatocin mu su aiwatar da abubuwa tsakani da Allah ba shi yasa duk muka waye gari cikin wannan halin Najeriya tana cikin kasashen da ya zamanto daga January zuwa December December zuwa January kana iya shuka wani abu yayi amma maimakin gwamnati ta tsaye ta aiwatar da abubuwan nan yanda ya cincinta ai ba ta yi ba sai dai ta zo ta yi kuskurima
al'ummomi dai na ci gaba da yin tsokaci akan yadda za a iya shawo kan wannan matsalar ta sauyin yanayi ko da za a iya tsira ko kuma samun sauki daga illolinta
ai fadakarwa ce ta samu cikas matsawa ana yin ta yadda ya kamata daidai yadda lokutan da suka dace kuma ana fadakar da al'umma sosai ana nuna musu alamun raya da za su yi ba shi ruwa a ce a ci gaba da sare ita ce ai rayuwa haka kuma rayuwa ta inganci
sunana Nasir Bello muna maganar muhalli babu wanda ya kamata ya tsaya tsayin da kai ga an kare muhalli kamar ku me zai hana gwamnati ta yi sai tunda akwai hanyoyi daban-daban na samun da makamashi ta tabbatar da cewa al'umma sun samu wanda makamashi da gudanar rayuwarsu
yanzu dai a iya cewa yin amfani da shawarwarin masana kan iya nuna yadda za a samu saukin wannan matsalar ta sauyin yanayi wanda ke ci gaba da kawo koma baya ga kasashen duniya ko akasin haka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa
sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu da yau za ku ji tattaunawa da wakilin majar Bauchi Abdulhaq Muhammad yayi da wani jami'i a jami'ar kimiyya da fasaha dake jihar ta Bauchi da aka fi sani da Tafawa Balewa University of Science and Technology game da shirin kira da kuma nazari akan na'ura mai kwakwalwa na zamani da ake kira AI ko artificial intelligence a turanci masu sauraro ba tare da na jaku da nisa ba ga wakilin namu Abdulhaq Muhammad tare da bakon nasa kamar yadda za ku ji daga bakin sa
nana zilani babba wani ne ba shugaban bangaren yada labarai da kuma karewa mutuncin da jami'ar Abubakar Tafawa Balewa dake nan Bauchi akwai wani sanarwa da ka fitar kan samun wani ci gaba da aka yi wani ilimi ne da yake wanda aka kirkira muka samu bayanin jami'ar Abubakar Tafawa Balewa tana ɗaya daga cikin jami'o'i guda 7 ne ko 8 wanda yake aka ba su damar gudanar da wannan tsari takamaimai idan aka ce wa mutum ilimi da aka kirkira ko za ka mana fassara mana wannan batu To, kamar yadda ka sani, wato shi wannan sabon ilimi ba wai kwanan ne ya fito ba, ya dan kwana biyu. Kowa sani cewa akwai ilimi da ya bullo tun da juma'a, wanda ake yin ake samun dama a yi abin da ake kira robot,
wato mutum-mutumi.
To, shi wannan mutum-mutumi an kirkiro shi ne domin ya dinga taimakawa dan adam a wajen ayyukansa. To, amma wannan ilimi din yakan ba wannan shi mutum-mutumin dama ce yi abin da aka sa shi, sai an faɗa sai ya yi, kuma yana da remote da ake matsa shi yake wannan al'amura ɗin. To, yanzu wani sabon ilimi ya fito wanda ya ɗaga wannan, wanda ake kiransa artificial intelligence. Wato, artificial intelligence a turance yana nufin wato wani ilimi ne wanda na'urorin da aka kera za a saka musu wannan ilimin, saboda su ma ana musu kwakwalwa, sai a saka musu ilimi na artificial, wato wani ilimi na kirkira, wato wata kwanya ce da take tunani ta aikata da abu, amma kirkiro ta aka yi, ba wai irin tamu wanda Allah ya mana ba. Saboda haka, duk abin da aka kirkiro aka sa masa wannan ilimin, to za ka ga yana yin aiki kamar yadda dan adam yake, ba tare da ma sai an gaya masa ba. Duk abin da ake so a inda an yi programming din sa kai, wato an sa shi akan wannan tsari, zai yi shi yadda ya cancanta. Karin bayani alal misali shine, idan aka yi irin wannan mutum-mutumi din, aka saka masa artificial intelligence a cikinsa, to zai iya programming din sa yana aiki. Kamar misali, matar aure ne, tana so ta yi baccinta, amma kuma gashi tana so ta dafa abinci. Kaga ba zai yi tana dafa abinci tana bacci ba. To, saboda haka ita sai ta je ta yi baccinta. Shi ko wannan mutum-mutumin sai ya zo ya bude kitchen dinta, ya je ya ɗauko shinkafa, ya wanke, ya zuba, ya dafa, in ta dahu da daidai da huwa, ya kwashe, ya zuba a ciki, ya ɗauka, ya ajiye mata ko akan tebur, ta tashi ta ga abincinta a dade. To, kaga wannan wani ilimi ne wanda muke ganin cewa har yawan zu a rayuwa za a rage wa ɗan adam aiki. In aikin da ake na jiki na wahala ya kai kashi 100, zai koma kamar wajen kashi 70, wannan abin shi zai dinga maka wannan aiki. To, saboda haka, wannan shi ake kira da artificial intelligence, wani sabon ilimi wanda yake injiniyoyi yanzu sun karbe shi, suna yi da shi, wanda yake za su yi ta yin kirkirar abubuwa waɗanda su kansu za su taimaka wajen kirkirowa wani abu, kuma su taimaka a wajen aiki a masana'antu, za su taimaka wajen makaranti, za su taimaka wajen yin lissafe-lissafe da ake yi. Yanzu kamar mu nan jami'ar Abubakar Tufa Balewa, idan mun zo kwanan nan, kaga za mu ɗauki ma'aikata 'yan makaranta. To, 'yan makaranta da za a ɗauka sabi, za ka ga cewa akwai tsari da ake bi. Mutum zai zo da takardunsa, zai miƙa, a zauna a duba, a ga sun yi, a yi passing, a yi wane ne da sauransu, a zo gun registration, a sa sunaye. To, in aka saka na'urori da wannan ilimin, su ne yaro zai zo ya miƙa takardunsa a na'uroshi, zai tantance, kuma da yake ilimin da aka bashi ba kwange, kaga ba wani corruption a ciki. Ba za a ce wani bai ci ba, kuma an cusa takardarsa, kawai zai yi rejecting takardar. Wanda suka yi karɓa kuma ya tara su, sai a je a shigar kuma computer ta yi komai, har a masa registration, in ma tura masa message ne, kaga ya tafi. Duk computoci suna yi da wannan ilimin yau, wato ma'anar artificial intelligence.
To, dake ita jami'ar Abubakar Tufa Balewa wuri ne da take koyar da ɗalibai. A misali, akwai lokacin da yake mutum ma yana cikin koyarwa, ɗalibi zai ɗaga hannu ya ce yana da tambaya, don ko bai gane wani abu ko yana neman ƙarin bayani. Shin wannan sabon dabaran ilimin za ka iya ce masa kana da tambaya ya fahimce ka?
Ba abinda ba zai fahimta ba in dai an ɗora shi a kai. Yanzu kamar alal misali, za mu iya kaiwa ci gaban da wata rana zai kasance malami zai ɗauki dukkan ilimi da yake so ya koyar da yara, sai karantar da robot ɗin su wani ilimin. Shi kuma robot ɗin ya tsaya ya yi lacca a 'yan makaranta. Bayan ya musu lacca a 'yan makaranta, idan har kana da tambaya, za kamar yadda na gaya maka, kwakwalwa yake da ita wacce kamanta ɗan adam. Saboda haka, za a iya masa tambaya kuma zai baka ansa. Za ka iya masa kowace tambaya a kan ilimin nan da aka ɗora a cikin kansa, kuma ya baka ansa a kai. Yawwa, so saboda haka, abu ne wanda yake hankali yake tafiya. Yanzu dai za ka samu ƙasashen da suka ci gaba dai a wannan abu ba za su fi kaman biyar boyen da aka fi suna da su.
Da wannan ne kuma muke kammala a shirin namu na yau a madadin bakin namu da kuma jami'a da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi Joli Leather Fresham naku baban H. Brun ke fatan a kasance tare da mu a shiri na gaba domin jin karshen tattaunawa a kan tsarin na artificial intelligent.
A gaida baban gida Jibril, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fara da sallama ya ce al'umma ƙasar Morocco, mazauna yankunan da girgizar ƙasa ta shafa kuma gidajen komai ya tsanani, maganinsu Allah. Sako daga Alhaji Umar Foe ba gaishuwa. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Aishan Usain Dangote Karasuwa, sai Maryam Babagana Alhaji Nuciya Wasakal da Aishan Lawa bin Hambali MK dan Silba Sakwato tare da Fatima Kawo mai ruwa Bajuga. Suka ce furshin da hukumar Alhazan Najeriya ce na cewa kudin aikin hajin shekarar 2024 zai iya kaiwa naira miliyan 5, abin da kai ci ne ga musulman Najeriya. Don haka shugaban na kalubale gare ku domin wallahi ƙare-ƙaren kudin aikin haji tamkar caka mu addinin Islama wuka a ciki. A ƙarshe muna addu'a Allah ya ba mu ikon sauke farali ko da farashin sa ya kai fan taba sama ne. Daga nan sai sakon Shehu Adamu Rizau da ke cewa tabbas kwanaki 100 na gwamnatin shugaba Tinubu kwanaki ne da ya kamata mu kira na zaman makoki ba wai na yin murna ba. Ganin yadda cikin kowa ya gaya masa ya kamata dai a yi gyara, domin idan har haka tafiyar za ta tafi to gaskiya akwai ciwon kai. Sakonmu na gaba cewa gwamnatin jama'ar ƙasar Morocco ina taya ku jimami da alfini bisa ga ibtila'in girgizar ƙasa da kuka fuskanta, wanda ya sanadiyar rasuwar dabban mutane gami da jikatar ɗaruruwa. Da fatan Allah Ubangiji kiyaye sake faruwar irin haka nan gaba. Sako daga Haruna Muhammad, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sai kuma wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Salihu Isa Fana, ƙaramar hukumar dandakan jihar Kebbi da Garba na halikan jihar Kebbi da Salihu Jitama Fana. Suka fara sallama suka ce ta malam dai ba ta wuce mu ce amin ba, muna fatan chairman din dandalin local government Kamba zai yi adalci wajen biyan kuɗin hutu na ma'aikata ba tare da ba su 2000 ko 3000 a matsayin kuɗin hutu ba, domin yin haka tamkar wulakanci ne da rainin wayo ga ma'aikatan.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi, yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. Gwamnatin ƙasar ta ce tawagar masu aikin ceto daga ƙasashen Birtaniya, Spain da Qatar da haɗaɗɗiyar dolar Laraba sun shiga aikin a ƙoƙarin da ake na tona ɓaraƙuzan gini a ƙauyuka da ke kan tsaunuka. A yau Litinin, shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce janyewar Rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi ta kogin Bahar Aswad da hare-haren Rasha akan wuraren ajiyar hatsin Ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama. Da yake magana a yayin zaman hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva, Turk ya ce tashin gauran zabi da farashin kayayyakin abincin yayi ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kufce musu. A yau Litinin ne, shugabannin Amurka da Vietnam suka kulle yarjejeniyar inganta hulɗa tsakaninsu, suka kuma tattauna game da inganta sha'anin zubar jari da ƙirƙirar sabbin hanyoyin ci gaba. Da yake ganawa da shugaban Vietnam Vo Van Thuong a Hanoi, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana a kan zurfafa haɗin gwiwa game da ƙalubale da suka fi muhimmanci ga al'ummominsu.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan Mobel, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.